Bincike da yana mani ne cewa kimanin mata 500 ne daga cikin 1000 ke mutuwa lokacin haihuwa a kudancin Najeriya, yayin da kuma kimanin 1200 ke mutuwa daga cikin 10,000 lokacin haihuwa a arewacin Najeriya, wato baya ga karuwan adadin matan da ke fama da matsalar yoyon fitsari ta dalilin matsalar haihuwa. To sai dai kuma don magance wannan matsalar ne ma ya sa yanzu uwar gidan gwamnan jihar Adamawa Hajiya Maryam Mindo tare da haɗin gwiwar ofishin asusun tallafa a ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ɗaukar nauyin wannan sabon shirin lafiya da nufin rage mace-macen mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara a jihar Adamawa, da take kaddamar da wannan sabon shiri a ƙauyen Malabu da ke ƙaramar hukumar Fufore. Uwar gidan gwamnan jihar Adamawa Hajiya Maryam Mindo ta ce bulo da wannan shirin ya zama wajibi domin magance matsalar mace-macen mata yayin haihuwa.
Mata ko kuɗin mota ma ba su tuna zai kai su asibiti, ka gani mata sun samu kawai koma wanda sun mutu wa'yansu yaran an ji an haife su ba haife su ba rai, sai yasa muka ga cewa yana da kyau a tallaba mata domin sun samu kuɗin mota zai zama kind of encouragement su samu su je asibiti. Tunda yanzu an kawo musu kuɗin mota har gida su samu su je asibiti domin kansu ma da lafiyan abin da za su haifa.
Shi kuwa jawabinsa jami'an asusun tallafa yaran UNICEF Dr. Abdullahi Keke ya ce dole ne ma a tashi tsaye wajen magance wannan matsala na mace-macen mata da kuma jarirai yayin haihuwa. Lallai wannan matsala na cewa hukumomi tuwa ƙuri'a, kuma dole ne mu tashi tsaye. Don haka a madadin UNICEF muna jinjinawa jihar Adamawa su kaddamar da wannan shiri da aka yi a yau. Tun farko da take jawabi, babbar sakatariyar ma'aikatar mata a jihar Misratu Bello ta ma bayanin cewa
to yau rana ne ranar muhimmanci, rana na farin ciki, inda ɗumbin mutane manyan mutane da muka zo da su bakinmu daga ƙasashen waje suka zo domin darajarmu mu mata, don su ba mu taimako, don su tallafa mana, kuma su gaya mana abubuwan da ya kamata. Mata mu karɓi wannan sako da hannu biyu, kuma mu yi amfani da abubuwan da suke so mu yi amfani da su.
Shi ma Dr. Abdullahi Belel shugaban hukumar lafiya a matakin farko na jihar Adamawa ya shawarci mata da suke rijista domin amfana da shirin, inda ma ya yi bayanin cewa
a yau kowace mace da take da juna biyu in ta yi rijista na farko za a bata naira 1,500, amma sai bayan rijista. Bayan haka kowane zuwan da ta yi na awo bayan wannan za a bata naira 500. Akwai awo guda uku da ake yi bayan an yi rijista, in an haɗa su gaba ɗaya ya zama awo guda huɗu kenan kafin haihuwa. In ta zo zuwa haihuwa a asibiti kuma za a taimaka mata da 1,500. Bayan haihuwan kuma ɗan da ta haihu ko yaushe aka kawo yaro zuwa rigakafi, anan akwai rigakafi kala-kala sau biyar, wannan kowane zuwa ɗaya za a bada naira 500. Akwai kuma rijista na kowane yaro na sunansa, wanda doka ne a Najeriya a yau kowane ɗa kafin ya shiga makaranta sai an san shi da suna. Ba yadda za mu yi mu san shi da suna kuma sai in yana da takardarsa na nuna cewa shi ɗin nan ya yi rijista. To wannan rijista ana yin su a wurare, amma mu ma asibitocinmu muna yin su. In an zo a asibitinmu za a yi rijistar nan, maman za a basa naira 500.
Ya zuwa yanzu asusun tallafa wa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ɗauki neman wani shirin lafiya na rage mace-macen mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara a jihohin arewacin Najeriya goma. Jihohin da suka haɗa da Bauchi, Kano, Jigawa, Adamawa, Borno, Nasarawa, Plateau, Taraba, Yobe da kuma jihar Gombe. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.